أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل النبيين والصديقين والشهداء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة ليلة وتن شعبان شكرا تدبول دليه رد أربعين دوكو هجرية وان دي داتي دا هدو دا وتن أوكو shekara ta 2022 miladiya. Da izinin Allah madaukin sarki, zan mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na mai albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Eh, wannan shine darasin mu na 37 ina ga. Shine na 37, kuma muna cikin Kitabul Wudu. Babi cikin Kitabul Wudu babi na 48. Amma kafin mu fara jan hankalin da zan mi ko abin da zan muhara da shi, akwai hadisi na 200. Hadisi na 200 daidai. Me yake cewa? Hadisi na 200, haddasana musaddadun an Anas da annabi sabiina mimma fa utiya bi qadhir rahara fihi shay'un mimma fa wada'a asabi'ahu fi, qala Anas fa ja'altu anzuru alma har zuwa karshe. Wa zai fassara mana hadisin nan? Fassara sahihiya mai kakkawa da babu matsala a ciki. Wa zai fassara? To, Abul Malik. Abul Malik ya. Ku ba da hankalinku a kan shi, kowa ya ji fassara yadda muka faɗa, haka ne zai faɗa. Barciya fa utiya, fa utiya. Yawwa. Mayalwaci? Rahara. Kalmar rahara. Kun yi muwafaka? To, kai ka hawa da sai wa zai jarraba? Yusuf, je ka. Ai gauga amma cikin darasi. Haji kada akautin da shi ya karanto mana sanadin. Duk wanda ya ji fasarar da ba haka ba yana iya magana.
Anzuru.
Yawwa. Fa hazartu. Aha. To, kan mu ci lokaci, wa zai iya sa ya ci gaba da gana? To.
Sai na kira da fa hazartu. Sai na kira da liman tawadda amma baina. Fa hazartu. Sai na kira da liman tawadda. Ma bayyana 70 ila 80 tsakanin 70 zuwa 80.
To haka ne. To yanzu tsarin da zan yi wannan tunda ba mutun da ya fassara shi ba wanda ya ci da wannan littafin ne za a bada ba mutun da ya same shi ba wanda kama kama ne akai can kama can kama. To yanzu abin da zan yi tsari ne zan musa dan saboda yadda zan yi wannan karatu mai kima ba mu barin shi ya wuce haka nan duk hanyoyin da zan mu ba akan a mai da hankali akan shi zan mu yi su nan gaba duk darasin da muka zo sai mun tsaya mun yi binciken wanda ya wuce sai mun yi binciken wanda ya wuce yanzu idan an zo fuji'a ne kowa bai san da magana ba aka bada wannan zabi amma a nan gaba daga mun taukawa zan yi wani hadisi na kaza fassara shi a kamo wani hadisi na kaza kawai fassara shi kahin duka wannan kahin mi duk darasin da zan muhara kahin muhara sai mun dauki wannan in muka yi dada kuma zuwa darasi na gaba dan saboda wajibi ne darasin da aka yi baya kahin a ce an zo na gaba mutun ya tsaya yayi muraji'a shi ya bibiye shi kana da matsala kuma ka ce baka tambaya ka kuma ta ha babban ni'ima na baku izinin duk wanda yake da tambaya ko a waya yi tambaya ya ce wannan gurin ya rihi ban san ba yake nihi kuma ka zamana ka kyale cikin duhu karatun da ka dauka kenan sai zamana ka daukan sauraron wa'azi ne ka zo ba daukan karatu mai sauraron wa'azi daban wanda zai zo ya zamana ya anhwana wannan ba a hana ba shi ma neman ilimi amma wanda ya zo da niyyar shi ma ya dauka dan ya fahimta shi ma yana kaunar gabe koya ma wani ba irin wannan daukan bane zai ma karatu dauka ne wanda dole zai tsaya ya yi shi ya fahimce shi kuma inda bai gane ba yayo ya zo ya sa alama shi yasa masalan dukkan littattafan da nayin ka dauke su suna cike da wannan alamomin dan duk darasin da za a je na gaba nayi alamomin wanda ban gane ba in na je zan tambaye malam wannan me yake ni banda ma daukan sabo yana kare da shi me yasa dan saboda kakka wuce da duhu ka wuce cikin duhu baka san ba wani abu yana cikin duhu baka gane shi ba kenan nan gaba wannan tsarin zan musa kuma na sa wannan malam murtada ya rubuto mini dukkan wasu wanda suke unguwa guda da wana da wana da wana unguwa guda suke zan kawo sunayen su dan bai zo bai ka takarrab da yau duka zan zazzana su kowa in ce mishi da wana da wana da wana kawai unguwa guda kuke ko hadu wajibi ne ba wai mustahabi ba wajibi ne in dai mutun yana so ya shiga cikin tsarin daukan karatu ne yake ba zan wa sauraron wa'azi amma in mutun yana bukata yana iya hudda kanshi ya ce a ni dan sauraron wa'azi ne ba daukan karatu bane kenan ya zamana dole ne ku san gurin da zaku hadu darasin in muka yi na yau awa ɗaya fa ta ishe ku awa ɗaya ta isa to awoyi nawa muke bata a cikin yawon gari wanda ba su da fa'ida kenan sai mu zamana wannan darasin ku samu rana ku sa tsakanin ku ga wani da wani da wani unguwa guda kuke ku zamana ku yi muraji'a darasin da aka yi kafin a zo daukan na sabo ana zawa kuma kowace majmu'a zan sa kowace gurbi zan sa ra'isin majmu'a in kun je zaman darasin wanda aka zo wanda ka taho wanda kuka zo muraji'a da muzakara wani bai halarta ba to wannan darasin kai shigo mu bai ya shigo ba bai yi muraji'a na ba yau ba mun mishi lodi ba mun mishi lodin abinda bai iya ba kuma adalci ne ba ma mutun lodi abinda bai iya ba kenan tunda baka yi na baya ba je kai tayin na baya in kai na baya dada wannan da aka yi sabo kai ka san dabara da zaka yi amma ka saurari tasjili ko kuma ka je yan muraji'a ta kusu maimaita maka wannan da kai ka sani wannan tsarin zan mu doka dan in ba haka ba zan mu bari wannan darasukan su ta yi a banza a muraji'a duk sati da duk lokaci dama ɗaya ne muke dauka ɗaya ne kawai muke dauka kuma ya sha bamban yau ai hadisi ne duka muka fassara to ina iya tsatsamo dukkan darasin baya da ya wuce duk kalmomi masu wahala duk kalmomi masu wahala in tsatsamo su in ce ina zauwa in ce wani kalmar kaza mi take ni ya fassara mana wani kalmar kaza mi take ni wanda bai wuce mun minti biyar ba kenan ana kare wani kuma kalmomin masu wahala ba sai na leka su ba duk na san su wanda dai daga leka na san cewa wannan kalmomin in ba wanda ya muraja'a bai gano su kenan sai in tsatsamo su mu gani cewa to yaya an yi muraji'a darasin baya ko ba a yi ba dan bai zo ba da yau muke dabbaka wannan ka'idar duka majmu'a na sa shi ya mani majmu'a da wani da wani da wani unguwa guda suke da wani da wani da wani unguwa guda suke in suka hadu sai in yaso lokacin da zaku sa da gurin da zaku hadu wannan kutan rage ma ku kuka san me gyara ku in ba wannan matakin muka dauka ba bayani na baki kawai cewa ayi ta mu a rika muraja'a a rika kaza a banza zai muci kuma wannan abu ne wanda idan mutun yayi garaje zai kasance yayi nadama a baya me yasa saboda lokaci ne wucewa yake ribata ka ribaci lokacin ka da kake ci wata ran kana bukata ma ba zaka same shi ba mu zan mu ci gaba da kitab babu na 48 babu na 48 babul masahi alal khuffain baban dake bayanin shafa akan hufi guda biyu me yasa kuma dan saboda yan uwa wannan karatukan da muka fara ga meniyan neman ilimi so mun tabu ne dukkan su wannan kawo misali ne dan zaburar da mutun game da ya maida hankali ya maida niyya akan karatun karatutukan na hakika wanda muke da niyya nake da tsarin sanya su suna nan gurin wanda ba haka ba zan miyi su kuma idan mutum bai mai da hankali bai fahimci wa'annan kin wa'ancan ko an ji babu abin da zai gane kenan adalci ne ake ma mutum ya mai da hankali ya fahimci na yanzu in yayi garaje bai tsaya fahimci na yanzu ba to lokaci zai zo wanda za a sa wasu yana gani wanda suke tare su tawara aka fara musu wannan darasin su suna fahimta amma shi kuma dan rakiya ne karshen ta ma mutum ga bai fahimta har sai kaga ya bari Al-Imam al-Bukhari yake cewa babul masahi alal khuffain baban dake bayani shafa akan hufi guda biyu yake cewa Allah mashi rahama haddathana asbagh ibn al-Faraj al-Misri an ibn Wahab qala haddathani amr haddathani Abu Nadar an Abi Salma Abdurrahman ibn Abi Salma ibn Abdurrahman an Abdullah ibn Umar an Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan ruwaya sahabi daga sahabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi daga annabi mai tsira da amincin Allah annahu masaha alal khuffain annabi ya yi shafa akan hufi guda biyu wa anna abdullah ibn umar cewa abdullah dan umar sa'ala umar ya tambayi umar an zalika gami da haka faqala na'am yace eh haka ne idza haddasaka shay'an sa'adun idan sa'ad ya baka labarin wani abu anin nabi gami da annabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'alanhu ghayrahu kakka tambayi wani akan shi dan ba kariya zai maka ba amana gare shi da adalci dukkan sahabbai kuma adalai ne wa qala Musa ibn Uqba Musa ibn Uqba yake cewa akhbarani Abu Nadar anna Aba Salama akhbarahu anna Sa'ad qala fa qala yace Umar li Abdullah nahawahu sai ambaci irin wancan hadisi hadisi na gaba shi ma dai bisa kan maudu'i na 203 haddathana Amr ibn Khalid al-Harrani qala haddathani Lays an Yahya ibn Sa'id an Sa'ad ibn Ibrahim an Nafi ibn Jubair an Urwah ibn al-Mughira an Abihi al-Mughira ibn Shu'bah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja li hajatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto gami da biyan bukatar shi fattaba'ahu al-mughira sai mughira ya biyo shi bi idawatin fiha ma da wani makayi wanda a cikin shi akwai ruwa fasabbahu alaihi sai zuba shi a ciki akan shi hina faraga min hajati lokacin da ya kare bukatar shi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fatawadda'a sai annabi ya arwalla wa masaha alal khuffain ya shafa akan hufin shi guda biyu mahallin shahir gashi ya bayyana kawai shar'antuwar wannan kin yake son bayyana al-Imam al-Bukhari na 204 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Abu Nu'aym waye Abu Nu'aym kin wannan Al-Fadl ibn Dukayn Al-Fadl ibn Dukayn kala yake cewa haddathana Shayban an Yahya an Abi Salama an Ja'far ibn Amr ibn Umayyah ad-Damari anna abahu akhbarahu baban shi ya bashi labari annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffal khuffain yana shafa akan hufi guda biyu shar'antuwa shi gashi ta bayyana wa taba'ahu Harb ibn Shaddad ya mushi mutaba'a wa Abban an Yahya da Abban an Yahya anan irin wannan ko an ce Bukhari ya ce wane ya mushi mutaba'a nabiyin bai kai ba wanda yake aka ma mutaba'a inganci da karhin harda wannan shi yana da wangakin harda shi ba mai kwayo ce sai a kawo shi akan fil mutaba'a wa shawahid wanda mutaba'a ce aka kawo shi hadisi na 205 al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana Abdan akhbarana Abdullah kenan nan gurin idan mutun ya fahimci sigogin tahammulul hadis wanda mun wuce su daga an ce haddathana yana nuna Imam al-Bukhari da shi da wasu ne suke gaban malamin shi aka ba su hadisin kuma malamin shi yake karantawa su suna sauraro yake cewa akhbarana Abdullah kenan shi kuma nan sai mu gane shi kuma Abdan malamin shi da ya bashi hadisin hanyar da aka bada shine wani dalibi yana karantawa su suna saurarawa daga lafazin ake gane sigar yanayin daukar karatun kamar yanzu irin wannan da muke wani in zai ce haddathani fulan eh ya ce haddathana fulan dan saboda ni nake karanta ku kuna sauraro inda wani muka sake karantawa sai dai ku ce akhbarana fulan wanda suke rarrabewa tsakanin su kenan yake cewa akhbarana al-auza'i an yahaya an abi salma an ja'far ibn amri an abihi qal ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shahwa akan rawanin shi wa khufaihi da hufin shi al-shahwa akan rawani zan mutarra shi gaba amma nan abin da yake nihi wa khufaihi da hufufukan shi guda biyu wa taba'ahu ma'amar an yahaya an abi salma ma'amar yayi mishi mutaba'a daga yahaya daga abi salma daga amri yace ra'aytu an-nabiy shi kuma ce naga annabi alayhi salatu wassalam har zuwa karshen hadisin kenan hadisi na farko da al-imam al-bukhari ai al-wajhu huska ta gaba shi abin da ya kamata mu sani akan wannan hadisin shine al-wasahu al-khuffain sabitun bin nusus sariha shahwa akan hufi tabbatacce ne da nasoshi wanda suke kyarara kuma sahihai yace wanda jama'a da dama daga cikin sahabbai suka rawaito su wanda cikin takharijin hadisul rafi'i da al-imam yayi babban wannan malami ibn al-mulakin aqulu tahin dai takharij ahadisul rafi'i a sharhul kabir na al-imam rafi'i yana da littafin fiqh a sharhul kabir to wannan a sharhul kabir in shi ya kubi shi yayi takharijin hadisan shi hadisan wannan da malamin ar-rafi'i al-kabir yayi takhariji shi kuma yayi wannan yayi shi kawo shi yayi takharijin shi to a takharijin sai da sahabban duka da suka kawo shahwa akan hufi ya kawo su yace sun kai sahabi 80 wanda suka rawaito raddi ne ga ayan shi'a babu shahwa akan hufi a cikin mazhabin su a aqida su shahwa akan hufi babu shi ba shari'ar musulunci bane to duka wannan shi yasa ake raddi a gare su dan akwai wanda suke wannan shi yasa ake babu buka akan abu yace sahabi wajen 80 suka rawaito yace wanda yawancin su cikin su akwai al-ashara al-mubashiruna bil janna da sun rawaito yace babu mai inkarin shi sai wanda yake dan bid'a ne wanda abin da yake ya tabbata akan mazhabin al-Imam Malik Allah mashi rahama shine halaccin shi koda ma a wani bangaren wasu sun rawaito daga Malik cewa bayya tahiya akan cewa shahar hufi kamar yadda yake tarhisin mazhabin al-Imam Malik cikin Ardatul Ahwazi sharhin Tirmidhi na Ibn al-Arabi da Az-Zakhira da al-Bayan an rawaito daga Malik ruwayoyi da dama akan shahar akan hufi ruwaya ta farko cewa ya halitta mutun ya shaye shi da sa lokaci kamar magana Shafi'i ta biyu cewa ya halitta mutun ya shafa akan su har abada babu zancen at-tauqit ba a sa lokaci ba magana ta uku akan mazhabin shi cewa mutun zai shafa akan su a cikin zaman gida amma ba a cikin bulaguro ba a zaman gida ba a bulaguro ba kuma menene yasa anan gurin zan mu gane nukutar da al-Imam al-Bukhari yasa Allah mushi rahama ya fa yana budawa sai ya fara kawo hadisin Asbagh ibn al-Farij al-Misri wane ne Asbagh babban malamin Malikiya kowa ya san shi kuma yana daga cikin manya-manyan daliban al-Imam Malik kenan tunda al-Imam Malik ana nasaba mishi cewa yana inkarin shafa akan hufi a cikin zaman gida sai a bulaguro to sai bare kawo Bukhari ya kawo hadisi amso hadisin da aka amso ya fara budiya da hadisin daga dalibin shi aka amso shi kenan yake nuna cewa wannan ba ra'ayin Malik bane tun daga hadisin da dalibin shi ma ya ba ma Bukhari shi shine manhaj Bukhari Asbagh Allah mashi rahama babban malamin Masar ne ba aiwa malami kamar shi lokacin shi yana daga cikin manyan malaman Malikiya wanda suka ma Malikiya hidima kuma yana da ra'ayi akan shi ma ya hadu wani raddi akan cewa masu nasaba ma Malik cewa ai Malik yana ganin cewa shahu hufi sai a gida abulaguro a gida ba ai shi yasa a cikin Fathul Bari Ibn Hajar ya kawo asarkin shi Asbagh ibn Farij al-Misri yana cewa hadisi masu yawa jingim da suka zo akan shahu hufi yace aqwa annatabi'a malikan ala khilafihi sun yi karmin da ba mun bari ba mu bi su mu ba Malik mu bar su kenan ya ta akan cewa wannan magana da ake nasaba ma Malik in ta inganta ma to wannan hadisan sune hujja akai balle ma ba a sallama ba cewa ra'ayin al-Imam Malik ne shine hikima buda masahu al-Khuffain da Bukhari da al-Imam Asbagh Allah mashi rahama sai na hudu mazhabi na hudu wanda suke cewa Malik ya ce mazhabin shi shafa akan hufi a cikin bulaguro banda zaman gida wannan ita ce sahihiya na biyar kuma cewa yaqim ya makaruhi ne shafa akan hufi na shidda shine cewa ruwayar da Ibn Abi Zi'ib ya rawaito daga gare shi cewa Malik ya ce a ƙarshen rayuwar shi gaba ɗaya ma shafa akan hufi ƙarya ne yayi muwafaka da ra'ayin Shi'a wanda wannan ƙarya ce ake ma al-Imam Malik to wannan sune abin da yasa ya buda da wannan mazhabin wannan dalibin al-Imam Malik yace hadisin Mugira ibn Shu'ba an kawo shi ne a cikin gazuwa ta Tabuka a shekara ta 9 min al-Hijra shekara ta 9 ba shekara ta 9 bayan Hijra ayan Ma'ida kuma ta sabka ne kahin haka kuma shi yasa musulunta jari take burge sahabbai dan saboda ya musulunta ne kahin saukowar Ma'ida qira'atul khabd ana karantawa arjulakum a cikin suratul ma'ida an karantawa arjulakum kenan sai nuni akan cewa shafa akan kafa kenan inda hufi a ciki ita ma a tabbatar da ita to amma sai dai a fassara ta da cewa shafa akan kafa amma a cikin hufi abun al'ajabi ga yan shi'a inda aka ce ayi shafa suka ce ƙarya ce inda aka ce ayi wankewa kuma suka ce shafa zambi a wajen su shafa an mutun yana cikin arwalla kawai kafa shahat wajibin shi shine kawai shahi kafa a wajen yan shi'a ba ya wanke ta ba kenan wajen arwallar da Allah nassoshi suka tabbata cewa wankewa ake sai suka dauki wannan qira'a ta wasali kasa cewa arjulikum suke shahar kafa akan wannan duk wancan nassoshin da sifa arwallar annabi da kaza duka ba ruwan su da su kuma inda Allah ya ce ayi shahar akan hufin da annabin shi hadisan wannan masu yawa kuma su wannan suka ce a ƙarya ce bisu yarda ba shine yasa malamai suke yawaita magana akan mas'ala maganan mas'ala akan shaho hufi ta fiqhu ce amma sai ake sa ta a cikin mas'ala aqida me yasa dan yan shi'a sun ƙaryata ta shi yasa zaka ga dukkan malaman da suka yi rubutu magabata akan aqida su al-Imam Ahmad cikin wannan Jami'ul Mutu na aqidodin salaf zaka ga kowa yana tabbatar cewa na musahu muna shafa akan hufi dan saboda aqida ce wanda hadisai ne jingin wanda yan shi'a suka tattara suka ce duk ƙarya ce mun yarda ba sai ake musu raddi akai don wanda ya ƙaryata hadisi mutawatir kahurin wajehi na gaba malamai sun yi sabani akan shafa akan wannan sun yi akan shafa akan rawani ko kuma akan kai akan magana guda biyu da kowannan jama'a sahabbai da dama sun faɗa akan sun tahi akan wannan ra'ayi wanda yake gani akan cewa ana iya shafa akan rawani daga cikin su akwai al-Imam Ahmad da Abu Sawr amma Malik yana ganin ba a shafa akan rawani da Abu Hanifa da Shafi'i dan saboda su suna basu ganin cewa za a shafa akan shi sai dai Ahmad ya shardanta cewa rawanin in an sa shi akan tsarki kenan inda irin na shafa akan hufi rawanin sai inda arwalla aka sa shi yace amma shafa mace akan cewa tayi shafa akan niqabin wannan kinta adikonta wannan kuma ana da ruwaya guda biyu a cikin mas'alar a wajen Shafi'iyya cewa idza masahara wajibu kamula alal imama idan mutun yayi shafa akan wajibi in ya so dada sauran sai ya shahi rawanin shi kenan ya dakwai dan gashi nan kadan ana ya dan taba shi almuhim dai ya samu dan kadan na gashin ya taba da yin so sai ya ci gaba da shahar kan kenan ya gama biyin dan saboda ruwayar da take cewa annabi masaha alal imama wan nasiya annabi yayi shafa akan rawanin shi kuma har ya gama da wannan kinshi goshin shi kenan sai yake suke cewa sai sai mutun ya dan gamo kadan wanda wancan hadisin yana cikin sahihi muslim hadisi ne sahihi tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam fa masaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi annabi yayi arwalla sai yayi shafa akan kokuwar kanshi shine goshi da kuma rawani kenan wannan yake nuna cewa mai shafa akan wannan sai ya gama da wannan mai shafa akan rawani sai ya dan gama da goshin shi dada zai zamana ya tabbata wannan shahar haka nan ita ma kuma mace da zai yi shahwa akan wannan kinta akan adikonta wasu malamai sun tayi akan cewa ita ma zai tayi akan adikonta dan saboda kiyasi akan rawani abun marihin kai akau aka ce wannan shine talkhisin abinda wannan hadisan suke dauke dan saboda abinda Bukhari yake so shine tabbatar da shahar kuma gashi nan mun gani babu na 49 al-Imam al-Bukhari yake cewa babun idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratan baban dake bayanin idan mutun ya shigar da kawahuwan shi cikin hufi kuma suna da tsarki al-Imam al-Bukhari hadisi na 206 yake cewa haddathana Abu Nuaim Abu Nuaim ya bamu labari wa kenan al-Fadl ibn Dukayn Dukayn ba tare da tashdidi ba an ce Dukayn ya zama kuskure ne al-Fadl ibn Dukayn حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ناكسن شيء تارد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكين بلاغرو فأهويت سين سنكويا لأنزي أفوفي إذا إن تيري مش هففكن شي kamar da ake cewa fa ahawa sajidan sai sunkuya yana mai sujada a cikin hadisin sallah dan in cire mishi huffan shi fa qala sai yake cewa me yasa aka ce ma wannan wuta jahannama hawiya dan sabar li annal insana yahwi ilaiha idza urqiya fiha in an gefa shi ciki sarayawa yake fadawa yake a ciki shi sai ake kiranta hawiya kenan shi yasa yace fa ahawaitu sai na sunkuya yace qala fa qala sai annabi yake cewa zan cire hufun nan bi sai yace da'ahuma barsu fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ni na sanya su halin kasancewa su suna masu tsarki kenan da tsarki na sa su fa masaha alaihima sai yi shafa akan su kenan wannan yana tabbatar mana shi ma da cewa sawar sai inda tsarki shine Bukhari yake so mu sani eh abin da yake san cewa shartanta tsarki cikin sanya hufun wannan kuma wannan magana ce ta al-Imam Shafi'i da al-Imam Malik da Ahmad da Isa'a ibn Rahuwiya da kuma Abu wannan Isa'a ibn Rahuwiya malamin ne yake sa'annin su al-Imam malamin sa al-Imam al-Bukhari ne malamin fiqh ne kuma malamin hadisi ne abin da yake cikin lataifin al-Imam Isa'a ibn Rahuwiya malaman hadisi su kiran sunan shi ma malaman hadisi kiran da suke mishi daban kiran da malaman wannan fiqh suke mishi daban malaman fiqh suna kiran shi da Ishaq ibn Rahawayhi su kuma ɗan abu fiqh suna kiran shi Ishaq ibn Rahuwiya nan suna gudun nasaba ma malamun su cewa waihi a ƙarshe kai can shi karma kaicho a ƙarshe suke kauce ma nasaba mishi kuma yana daga cikin kamar kalma siba waihi da sauran su to amma shi wannan suna kauce ma waihi kin kenan daga cikin jin malaman magabata da kajuwani yace Ishaq ibn Rahuwiya kasan malamin hadisi ne duk wanda yace Ishaq ibn Rahawayhi malamin fiqh ne dan shi bai mura'atun wancan abin na ƙarshe ba Abu Hanifa ya saba musu da Abu Sa'ud da Muzani malamin Shafi'iyya wa Abu Arda Daud Daud kuma ya kawo matsalar ta nisa da jama'a fa qala bil jawazi idza kana tatahiratayn wa illam yastabahu salah yace ya sanya su halak ne ya sanya su in suna da tsarki koda bi halittar da sallah ba mas'ala dai mas'ala ce da ake shinhuda ta cikin masail na fiqh dukan muka zo mas'alolin fiqh kawai a takaice muke tarhisin abun dan babe ne mai fadi kuma mu ba fiqh muke tattauna a takaice dai sai wanda ya sanya su akan tsarki ake abun nan kin su a cikin shi anan gurin akwai sanar da sababin da yasa shafa akan hufi kamar yadda muhallab yake cewa Allah mushi rahama shafa akan hufi ba tare da sanya lokaci ba shine mazhabul Lays ibn Sa'ad kuma cikin haƙin wanda ke zaman gida an rawaito daga jama'a da dama daga sahabbai da Imam Malik da malaman Kufa da Shafi'i da Ahmad yacewa mai zaman gida ma zai shafa wuni da dare kenan kun gani mazhabi mai kyau na Imam Malik wanda ya tabbata nan wancan na baya da aka nasaba mishi zance ne shi yasa Bukhari ya kore shi wal musa kuma haka da tattahammu na malikiya duka suke tabbatarwa haka suka tahe akai dan sun san wancan shi yasa muka yi ta bayanin cewa kada mu sake daga ganin nasaba ma malamin fiqh malamin mazhaba wani ra'ayi a cikin wani littafi koda na malikiyan ne mai doka cewa nashi ne a mas'ala ce da take buƙatar tahariri da tantance abin ba komai ba aka labta musu ake cewa eh kawai haka ne mazhabin su ne gashi yanzu inda duka haka zan mu doka kenan sai mu labta ma malik cewa ya tahi akan ra'ayin yan shi'a cewa shafa akan hufi bai yi ba shi ko hadisin da sahabbai sama da 80 suka yi har a cikin muwaddakin shi ma akwai wal musafir salasata ayyamin wal layalihin dan bulaguro zai sanya su kwana uku da dare lekin su wannan shine mashhurin mazhabin al-Imam Malik kenan kun gani gashi karar ya fada wa fihi a cikin hadisin mun fahimci khidmatul alim yi ma malami hidima wa anna lil khadim an yaqsuda ila ma ya'rifu min khadamati duna an yu'mara biha cewa kuma dalibi yana da manufa yana da damar ya nihi ma malami wani abun wanda ya san yana san shi koda bai ce mishi ba wani imin kaza me yasa gashi nan yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana annuhar wannan kafashi sai ya zabure je hudda mishi huffin shi ba annabi bai ce kai hudda mun huffina amma yake babal ladabi ne kaga annabi bai kere shi bai ce ya kan ma annabi abinda ba a saka ba saboda babul adab ne yace a ciki kuma akwai ishara da mai da jawabi akan da yake cewa nan nuhata gami da in cire mishi huffin shi sai ya nuna cewa shafa akan huffin halak ne kamar yadda aka yi bayani sai babu na gaba babu na 50 a cikin wannan baban yake cewa babu mallam ya tawadda baban da ke bayanin wanda bai yi arwalla ba min laham shati daga naman akuya wa sawiki da biskit kenan mutun ya ci naman akuya ko kuma naman dabba dai alwudu'u mimma masatin nar sanannan mas'ala ce a wajen malaman fiqh da malaman hadisi haka nan biskit kawa abinda dai wuta hay da aka dafa shi a wuta zan mu ga dai mas'alar al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa wa akala abu bakr wa umar wa usman lahaman falam yatawaddau abu bakr da umar da usman sun ci nama amma basu yi arwalla ba kenan bai warware musu arwalla ba wannan asar din da al-imam al-bukhari ya kawo ibnu abi shayba da tirmizi da ibnu hibban da dalibin shi da malamin shi ibnu khuzaima duk sun kawo asar din a cikin littattafan su nasa abu bakr da umar da usman sahihi ne sai hadisi na 207 al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarna malik an zaid ibn aslam an ata ibn yasar ata akwai ibn abi rabah wancan jagoran tafsiri ne wannan kuma malamin hadisi ne an abdullah ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah kuma kan mu dauka an ce wancan malamin tafsiri ne ana ne a hadisin bai san komai ba ko kuma wancan an ce malamin hadisi ne ana ne a tafsirin bai san komai ba a shi ma zaka samu yana da ara ma a cikin tafsirin ko shi ma an ce yana da ara akan hadisi amma abin da yayi huce yayi shahara da shi aka yi sanin shi cikin hagen anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace da annabi mai tsira da amincin Allah akala katifa shatin yace wata karhata ta akuya summa salla wala mai tawadda sannan yayi salla kuma bai arwalla ba wannan hadisin al-imam al-bukhari ya kawo shi a guri guda uku wannan shine na farko sai hadisi na kenan nan mas'alar ta huto zahiri kirara haddathana na 208 yake cewa haddathana yahya ibn bukair haddathana lays an uqail an ibn shihab qala akhbarani ja'far ibn amr ibn umayya anna abahu akhbarahu baban shi ya bashi labari annahu ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa shi yaga annabi mai tsira da amincin Allah ya hatazzu yana cira min katifi shatin daga karhata ta akuya fadu'iya ila salati aka kira zuwa ga sallah fa alka sikina sai gehe wannan wuka fa salla yayi salla wala mai tawadda bai arwalla ba kenan nan gurin yake nuna ya tazu katifi sha zan mutar da cikin sunanin darimi wanda mai kiran sal da aka annabi yana cin naman shi sai ya ce malahu tare bace dafu me yasa me shi yake tare sallah muna abinci fa alka sikina yayi gehe wannan wuka annabi sallallahu alaihi wasallam tashi ya abai arwalla ba kuma wannan sanadin da muka kawo wannan al-Imam Malik ma ya kawo shi cikin muwaddakin shi cewa Abu Bakar da Umar sun ci nama basu sake arwalla ba kuma wannan hadisi wannan litta hadisi da ya kawo abinda yake bukata a cikin zahiri ne cewa arwalla idan mutun ya ci wani abu wanda yake warware wannan wanda yake dafa shi aka yi bai warware arwalla arwalla mutun tana nan dan saboda akwai wanda suka tai akan cewa na warware saboda hadisan su da wannan isa amma wannan shine ra'ayi wanda yake daidai kuma shine da malamai suka tahi akai hadisin da yake wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake arwalla ko yi umarni ya sake arwalla annabi alaihi salatu wasalam yayi ta ne ya jaddada ta ne ba dan cin naman ba ya jaddada ta ne dan halin shi ne da ma jaddada arwalla ko da bata kare ba kenan ba sababin naman bane ba kuma akwai hadisin da yake cewa amma shi kuma naman raqumi shi kuma wannan zancan mas'alar dabbobi karami ho ake zancan mas'alar naman raqumi shi kuma daban wannan baban shi daban zan mutar da shi ko anan ko cikin sunan da Abi Dawud sai babe na gaba babe na 51 al-Imam al-Bukhari yake cewa babu mamad mad min as-sawiqi wa lam yatawadda baban dake bayanin wanda ya kurkure bakin shi kawai daga cin biskit bai wa arwalla ba kenan ba sai ya sake arwalla ba kawai kurkure bakin shi ne zai kenan wannan mas'alar hadisi na da kan mutum ya mamakin wannan mas'ala har ta ce a kulla babi to yadda aka yi tazzamana a cikin kan naka tazzamana cewa arwalla mutum in yayi ba sai ya dan ya ci abinci ba ta karewa dan an nakalokin ne ka sani ka ji wajen malaman har ya zamana akan ka tun tashin ka kasancewa haka ne su ma to asalin daga nan kin ne na 209 yake cewa da sana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarani Malik akhbarna Malik an yahay ibn Sa'id an Bushayr ibn Yasar Yasar maula bani Harisa anna Suwayd ibn Nu'man akhbarahu annahu kharaja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar ya huto tare da annabi shekara Khaybar hatta idza kanu bil sahaba sai dai zo a gurin sahaba guri ne wahiya adana Khaybar guri ne wanda ke kusa da Khaybar yahi kusa da Khaybar fa sallal asr sai yayi sallal asr summa da'a bil azwad sannan annabi yace a kawo mishi guzururuka azad shine guda daya wa tazawwadu fa inna khayral zadi ta azad shine guziri al azwad kuma guziri jami'i ne falam yuta illa bisawiki ba a kawo mishi komai ba sai biskit shine guzurin da suka dauka kenan mas'alar cewa nan gurin zan fahimci ɗan zuwa libi da suke kwasar da suke saboda kan ya sa su yawan bayan gari suna cikin mota ga ta sunna ce daga ma'aiki alaihi salatu in za a yi bulaguro a dau wani abu wanda ba mai warware ciki ba ana cikin hamar bulaguro kuma cikin wani ya warware ba ta tahiyya fa amara bihi sai annabi yayi umarni da basket yin wannan fasuriya sai aka yayyafa mushi ruwa da cha fasuriya sai aka yayyafa mushi ruwa suriya tazo cikin wani hadisin da sinun tana nihin wannan daukewar wahayi fasuriya anhu sai aka yayi ma annabi wahayi wanda tana cikin hadisi ita ma fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa akalna mu ma muka ci kenan wannan biskit din hokan mu dauka cewa duk da lokaci yake dawwar abun ba wai biskit irin wannan namu bar ake saida a tasha nasu su ma daban gashi ana yayyafa mushi ruwa summa qama ila al-maghrib sannan sai tashi zuwa ga magariba fa madu sai kurkure baki wa madu bandan namu ma muka kurkure baki summa salla wa lam yatawadda yayi salla bai yi arwalla ba ga mahallu shahidina hadisi na 210 al-imam al-bukhari ke cewa haddathana asbag mi suna asbag wa bani al-farajil misri da yiwa ra fataha bani al-farajil misri in kan ma ra dar mi kama shi mugun suna asbag bani al-farajil misri malamin masar ne akhbarana ibn wahab a zamanin asbag Allah mushi rahama masar duk ba mai daga kanshi kan mas'ala da fatawa in ba shi ba akhbarani amru an bukair an quraib an maimuna anna nabi sallallahu alaihi wasallam akala inda hakatifan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci karhata a wajenta dan muna ga ko ina ce ake karhata dan Annabi sallallahu alaihi wasallam da karhata da zira'i su suka yi burge shi ana yanka dabba abinda zai zabura ita ce karhata da wannan summa salla wa lam yatawadda sannan yayi salla bai yi arwalla ba dan zan mutar da hadisin da a cikin sunan Darimi yake cewa bai komun karhata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cinye ta aka ce yace karo mun karhata zira'i kai ya cinye shi yace karo yace mishi fa halli shati min zira ya ma akin Allah akuya askar zira'i nau gare ta sai yace mishi tur da abin da ka fada da ka kyale da kai ta mai ko mini zira'i har yadda abin nan na bai kare ba kenan yana cikin mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da an bashi zira'in nan da bai kariya da bai ce ba ai bin ne duka nan baka da bai kariya yayi arwalla bai yayi sallah bai arwalla ba wannan hadisan suna bayyana abinda al-Imam al-Bukhari ya kulla babi akan shi cewa abinda aka abin nan makasudin wannan baban guda bi gabaki ɗayan su shine cewa abinda wuta ta taba dan da hehen abu ne kace bai saka sake arwalla yace ya inganta cikin hadisai masu yawa yin arwalla daga gare shi cewa wanda yace abinda wuta ta dawa to sai ya sake arwalla amma a wajen jumhurin malamai da sahabbai da tabi'ai wancan umarin na farko mansuhi ne shahihi ne malamai guda hudu suka ce wannan shine lamari na karshe malaman mazhaba kenan al-Imam Malik Abu Hanifa Ahmad da wannan Shafi'i hakika yace wasu sun tahi akan farkon lamari musulunci akwai wanda suka tahi akan ra'ayin sannan kuma sai ijma'i ya tabbata akan cewa wannan magana ana ambarta a takaice dai mas'alar ta tabbata akan cewa haka magana take dan ka taba abin da wuta ta taba ba sai ka saki arwalla ba ya inganta amma kuma cewa namar raqumi shi kuma daga hadisin Jabir ibn Samura wannan kuma shi daban na raqumi daban shi kuma wannan mas'ala shi zatta zu na raqumi shi kuma malamai sun tabbata cewa ana wannan da shi Ahmad da jama'an malamai malaman hadisi da malaman fiqh gabaki da sun tahi akan sabanin shi suka ce abinda ake nihi da arwallan magami da namar raqumi shine wanke hannu da hudda kazamta in an san ce dan mutun ya san wannan yace to sai mu gane cewa hukuncin hadisan baban nan gaba ɗaya abinda suka kumsa akwai mas'aloli daga ciki abinda zan mu doka na ilimi halaccin dokan guziri a cikin bulaguro sabanin wanda ya wuce gona da iri akan haka wasu daga cikin malaman sufaye sun ce saba ma tawakkali ne dokan guziri wanda zai yi bulaguro kawai dogara da Allah ya tai hannun shi goma kuma ra'ayin su ne akwai kuma wanda takawar da tsoron Allah ta kai haka nan kuma suke haka nan kuma ba abin da yake samun su sufayen kirki na wancan lokacin to amma dan su waliyai ne Allah ya ba su wannan ba za a dauka a azama wasu ba a ce to kowa kai huta da guziri wannan ya huta ba guzirin yayi tahiyya wuni ne dai a dauko gawar shi dan saboda imanin bai kai na wancan ba na biyu cewa shugaba yana iya sauraron mayaka cewa su hada guzirukan su a hada kuma dan saboda a hada tare a tsira tare ba wani bai ce a ni guzirina ne ni ɗaya ne ba wanda zai taba na gaba cewa mutane idan guzurin su ya kare to wajibi ne su taimaki juna akai. Na gaba cewa shugaba yana iya daukan, yana iya kawo da wannan aka kawo hujjar cewa wanda suka yi ihtikarin abinci musaurara da kyau, musulunci bai bar komai ba. Ika suka sai abinci suka dumbuge shi, wannan dumbugewa ta sa yayi tsare daga boyewarsu. Shugaba halaka ne ya kwato da ƙarhi ya ce ku huddo a zuba shi kasuwa a saida. Saboda wannan hadisin malamai suke kawo hujja, a huddo arsawaqin da qillatiha, a watsa cikin kasuwa an abincin yayi kadan su saida ma masu bukata kuma da farashin na wannan lokacin. Ai sun aje hayi tsada su saida ko to shugaban ya kwato zai saida ce kuma da farashin na yau zaku saida, na yadda ake yau zaku saida ba farashin gaba ba. A ciki mas'ala ta gaba halaccin yanka abinci da nama, halaccin yanka nama kai da wuka, dan annabi abin nan ya tabbatar haka yayi. Na gaba halacci bari ma mustahabancin yi wannan shugaba ya kira ya sa ai kiran sallah lokacin ta idan yayi. Na gaba amsa shahada idan ta kasance hakan al-manfiyu mahsuran, wanda aka abinda aka kore kin kiyaye ne a kididdige yake. Hey, nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai. Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.